dutse sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karan akan mitoci 24 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu a wasu tashoshin radio in amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Dalol ko kuma tashar VOA Africa zango na 102.5 haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraro assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce da kuma Madina Dahiru mai shanu daga nan Washington DC muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na dare kuma na karshe a yau in an danyi gaba kadan zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku na kashin kanku lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku ita ce 1-202-205-6555 kada a manta sai an danna alamar kari wato plus kafin a jero lambar amma yanzu sai ku za ku gyara zama domin shan labaran duniya
masu sauraro barkanku da warhaka ga labaran duniya Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci dala miliyan 34 domin samar da agaji a cikin watanni hudu masu zuwa don ceto mutum akalla 250 a ƙasar Lesotho waɗanda ke fama da rashin kayan abinci. Lesotho dai wata ƙaramar ƙasa ce mara gaban ruwa wadda ke iyaka da ƙasar Afrika ta Kudu. Mutanen wannan ƙasa waɗanda akasari a karkara suke sun dogara ne kan noma. A duk lokacin da aka daina ruwan sama sai a yi fama da fari mai magana da yan hukumar harkokin jin kai James Lark ya ce majalisar dinkin duniya na wannan koken da zummar agaza ma waɗanda ke matukar fama da wannan matsala
The relief plan in the flash appeal include food and cash assistance ensuring clean water in priority locations such as health facilities and schools
Mr. Lark kenan ke cewa za a yi amfani da kudin ne wajen samar da tsabtataccen ruwa a asibitoci da kuma makarantun kasar da kuma rigakafin wasu cututtuka da ke dada barkewa ciki har da yara da mata masu juna biyu da kuma mutane masu fama da cutar kanjamau An takarar shugaban kasar Amurka 7 da ke kan gaba a jam'iyyar Democrats sun tafka muhawara da daren jiya Alhamis tare da caccakar shugaba Donald Trump da aka tsige wanda suka bayyana a matsayin shugaba mafi rashin da'a a tarihin kasar. Dukkan 'yan takarar da ke neman jam'iyyar ta tsaye da su domin fafatawa da Trump a zaben shugaban kasa na shekara mai zuwa sun ce suna goyon bayan matakin majalisar wakilai na amincewa da daftarori biyu na zarge-zargen tsige Trump saboda zarginsa da yin amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba da kuma kawo cikas ga zaman majalisa. Akwai buƙatar mu dawo da martabar ofishin shugaban ƙasa, in ji tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, wanda shi ne ke kan gaba wajen yiwuwar samun ƙuri'un tsayar da shi takara a jam'iyyar ta Democrats. Senata Bernie Sanders shi kuma, wanda shi ne na biyu a bayan Biden a ƙuri'un ra'ayoyin jama'a da dama, ya kira Trump tatattun maƙaryaci, wanda ya ci amanar Amurka. A kasar Habasha an kaddamar da tauraron dan Adam na farko a sararin samaniya a yau dinnan Juma'a daga wata tashar harkokin sama jannati dake kasar China. Hukumomin Habasha da na China dai sun kalli lokacin da ake harba tauraron kai tsaye a wata cibiyar binciken harkokin da suka shafi sararin samaniya wacce ke birnin Addis Ababa. Mataimakin Prime Minister kasar da Mike McConnell ya bayyana a wani jawabin da yayi cewa Wannan tamkar farkon bunƙasa fannin fasaha ne ga ƙasar sa. Bayanan da za a samu daga tauraron za su taimaka wa Habashar wajen sanya ido kan albarkatun ƙasar. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce rashin tsaro da kuma rashin iya kaiwa ga wasu yankunan Jamhuriyar Demokradiyyar Congo su ne manyan matsalolin da ke ƙara kawo cikas ga yunkurin daƙile cutar Ebola. Alƙalumin da aka samu a baya-bayan nan a ƙasar sun nuna cewa mutum 3,354 ne suka kamu da cutar yayin da mutum 2,218 suka rasa rayukansu sakamakon cutar. jami'an lafiya dai na ta ƙara damuwa ganin cewa hannun agogo na iya komawa baya game da ci gaban da aka samu wajen dakile cutar ta Ebola a yankunan Kivu ta Arewa da yankin Ituri saboda ci gaba da fada da ake yi tsakanin kungiyoyin mayaka da dama Hukumar wato ta WHO ta ce an kawar da wannan mugunyar cutar daga yankuna 25 da ke fama da ita a kasar.
Madina Dahiru mai shanu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu zamu bude taskar hotonnin namu daga Najeriya a jihar Kano inda sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya amince da zama shugaban majalisar sarakunan Kano su biyar bayan da gwamnatin jihar Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya nemi ya zama shugaban majalisar Abokiyar aikin mu Aisha Tusile ta tattauna da kwamishinan labaran jihar Comrade Muhammad Garba wanda ya tabbatar da wannan lamari da ma wasu batutuwa
Wan kai dade a matsayinka na commissioner yada labarai kai ne muka ga ya dace kai wannan bayani akan cece ku ce a kafafan yada labarai game da wasika da aka ce an bawa sarkin Kano a matsayin sa na shi zai jagoranci majalisar sarakuna
akwai dokar wata rauta ta shekara 2019 wanda ne girma gwamna ya sa mata hannu kuma wannan doka ta kunshi wato jirgiro masarauci guda hudu ya zama guda biyar sannan wannan doka ta kunshi gyare-gyare da za a yi na majalisar sarakuna tare da sauran gyare-gyare wanda zai yi daidai da yadda zamani yake tafiya kin san doka ce da aka yi ta dadewa
haka
kuma abubuwa na canjawa saboda haka gwamnati ta tsaya ta yi nazari ta duba wannan doka aka bi ka'idojin da ya kamata a bi aka kaiwa ita kanta gwamnati ita ta ɗau nauyin kai wannan doka ga dukkan dokoki da jihar Kano balanta ta duba ita ma ta yi gyare-gyare ta sa halewa gwamna ta ba shi dama sun ga ta zama doka ta zauna da kanta saboda haka a cikin wannan doka akwai majalisar sarakuna da ake da su guda biyar wanda a cikinsu dole a samu shugaba dole kuma wannan doka ta nuna cewa kowanne duk wanda aka samu gwamna yana da dama doka ta ba shi dama ya naɗa ɗaya daga cikin sarakunan nan guda hudu to alhamdulillahi gwamna ya naɗa sarkin masarautar Kano sarkin Kano Malam Muhammad Sabi ya zama da shi ne sarki na farko da zai fara riƙe wannan shugabanci da wannan majalisa kuma aka ba shi umarni cewa ya gaggauta kiran taro domin a tattauna a ga yadda masarautun nan za su ci gaba da zama da kansu kuma ci gaba da ba gwamnati goyon baya da haɗin kai wajen kawo ayyukan ci gaba a masarautun da ake da su guda biyar. To alhamdulillahi wasiƙa ta farko da aka aika kusan amsar da aka bayar ba ta nuna cewa an amince da wannan naki da aka yi ko ba a yi ba. Isa mai girma gwamna ya sake ba da umarni cewa a sake rubuta mai martaba sarki sannan mai martaba sarki ya faɗa cewa ya amince ko bai amince ba. To alhamdulillahi mai martaba sarki kuma da gaggawa ya dawo da amsa cewa ya amince ya karɓi wannan naki da aka yi.
To yanzu ya amince kenan.
Eh haka muka ga takarda a kana ta abin da ku tabbatar ya amince kenan.
To kuma ina batun kotu da aka yi cewa an yi watsi da wannan nada-nada da aka yi can baya na wayancan masarautu.
Kotu ba ta watsi da nada-nada da aka yi ba. Kotu abin da take akwai hulumi da wanda suka kai kara suna buƙatar cewa duk wani abin da ya shafi nadin sababbin ko kuma kirkiro sababbin masarautu kamata ya yi a ce gwamnati ta dakata da shi wato abinda ake kira interim injection saboda aka suka kai wannan kotu kuma ta ba su wannan dama kuma wannan wato hukunci da kotu ta yi irin wannan hukunci na gaggawa a bisa ga doka ba ya cije kwana bakwai saboda haka mai shari'a ya ba da kwana bakwai cewa daga nan zuwa wannan kwana bakwai kada gwamnati ta yi komai da ya shafi wa'annan masarautu da ake magana kwana bakwai ta zo ta shige aka sake komawa kotu saboda haka wanda suka kai kara suka nemi kotu ta daɗa wa'adin wannan dakatarwa da aka yi na farko. Alƙali kuma ya ga cewa bisa ga doka gwamna yana da dama saboda haka tun da dai wannan kara tana nan ya janye wannan dakatarwa da aka yi gwamna aka ba shi dama ya ci gaba da gudanar da harkokin wa'annan masarautu sannan ga kuma ita kuma wannan kotu za ta ci gaba da sauraron karar da aka kai har lokacin da za ta yi ta hukunci.
To wa'ancan masarautu suna nan suna ayyukansu kenan saɓanin yadda ake ta raɗe-raɗin cewa an soke wa'annan masarautu kenan.
Ai, ba wata doka da ta shirki suna nan suna aiki su kamar yadda ya kamata kuma alhamdulillahi abubuwa na tafiya sai kamar yadda ya kamata kuma na tabbatar da cewa Allah da wannan wato amincewa da mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sani ya yi shugaba jagoranci wannan majalisa ta sarakuna na tabbatar zai kawo sauƙi kace na ce da ake ta yi wato ba wata matsala tsakanin mai girma gwamna da dakta Abdullahi Umar Garbuje da shi kansa mai martaba sarkin Kano Muhammadu.
Aisha Sule kenan da Muhammad Garba kuma kwamishinan labarai a Kano. Yanzu daga Najeriya bari mu koma kasar Ghana inda wata alkali wadda ta shahara wajen gwagwarmayar tabbatar da nagartar masu shari'a domin irin nauyin da aikin su ke aza musu ta yi ritaya ta bar abun koyi masu yawa. Wakilin sashen Hausa a Ghana Ridwan Abbas yana dauke da karin bayani.
Chief Justice Sophia Akufo ta kasance mai yawan magana akan bukatar maneji ko dai tattalin yadda ake daukan dalibai lauyoyi duk shekara yadda kasar za ta samar da kwararrun lauyoyi su dauka kamatanci na wannan sana'ar.
Those days there were 30 something lawyers, now they coming out of the woodwork. Let us be very careful. And those of you lawyers and those of you lecturers who are busy advocating free scale mass admissions into professional law course, mass production of professional lawyers, be careful what you wish for. So long as I have anything to do with it, it won't happen. Because just like you cannot mass produce doctors and surgeons, you must not, Ghana must not have mass produced lawyers imposed on them.
A wannan lokaci lauyoyi 30 da wani abu ake da su yanzu kuma ana samun su ne barkatai ku bar mu yi hankali kuma wasun ku lauyoyi da wasun ku lakcoci da kun ɗe mauta a fafatakan ɗiban tarin talibai a kasin ɗin lauya a fafatakan ɗiban tarin lauyoyi a sana'ar ta lauya ku yi hankali akan abin da kuke buri muddin dai akwai abin da zan iya yi a kansa hakan ba zai abu ku ba domin kamar yadda bai yiwuwa kurum a ta samar da tarin likitoci kar mu yadda Ghana kar ta yadda a samar da lauyoyi barkatai. Justice Sophia bata yi kasa a gwiwar ba sai da ta kara da cewar,
if you are going to call yourself a lawyer and you're going to put yourself out there for people to put their lives, their properties, their future into your hands, you must be a quality lawyer with integrity who you will even add to the code of conduct higher standards.
In kai zaka kira kanka lawyer zaka gabatar da kanka ga jama'a a matsayin lawyer, jama'a din nan za su azara yukansu da dukiyoyinsu a kanka. Ashe kenan ya kamata ka zama kwararren lawyer mai mutunci wanda zai kara akan abin da ka'idar gudanar da sana'ar ta lawyer ke bukata a babban matsayi. Matsayin nan dai na Justice Sophia Akufo a hakika ya sa tarin masu sha'awar zama lauyoyi a nan kasar kishan jamfama kan su ji jarrabawar zama lauya din a cikin lokacin nan. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
da Ridwan Abbas da wannan rahoto. Masu sauraro kada a sha'afa, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a, za mu bude muku layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na kashin kanku.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To, mun samu kiranmu na farko daga Port Harcourt. Wa ke kira?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Salisu Mai Dabino daga garin Port Harcourt.
To, wannan Salisu, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne game da masarautar Kano.
Mm.
Ya kamata manyanmu na arewa, wanda suke kiran kansu su dattawan arewa, su haɗu gaba ɗaya su dattawan arewa, su zauna a zo a gyara masarautar Kano mai rikice-rikice da ake dinnan mu ba jin daɗin shi muke ba. Duk da buwa ba za a bar kowa Kanawa ne kawai za su gyara wannan abubuwan, a'a duka dattawan arewa da duka wani dai mai kiran shi dattijan arewa ya kamata a gyara wannan al'amari, a zo a zauna a yarjejeniya, a daina sa siyasa a maganar masarautar nan tamu ta arewa. Babban masarauta da dai sai muke da idan suke takama a arewa, dai ni ba Kano ba ne, ni ba Kano ne, amma dai yana takama da wannan masarauta 100%. Na kiran yan arewa don Allah don Annabi a zo a shiga wannan abin na masaraha kanin wannan masarauta, a daina wasan kwallo da ita.
Mun gode sosai da wannan ra'ayi naka daga Port Harcourt. Kuma yanzu bari mu nufi jihar Kebbi. Wa ke kan layi daga Kebbi?
Kuna magana da Rabi'u mai shago Geza Kwabba, wani Allah na bashi Geza daga Lokar Kame.
To, Mallam Rabi'u, menene ra'ayinka?
To, abin da ra'ayina ni ina da kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
No,
Allah don Annabi kafin Allah ya kaddara ya sauka shi kokari ya taimaka ma talakawa su san cewa dai mulkin na ya yi alƙawarin da ya cika musu, saboda gaskiya wani mutane na cikin matsaloli daban-daban wallahi. Abin da ra'ayina kenan, shugaban ƙasa ya kula da talakawa, duk kasafin kuɗin da ke talaka zai gane komai a ciki.
Saboda
wannan kasafin da ra'ayi don Allah ya talaka ya san wani abu, daɗin wani abu a ciki, don talaka zai gane komai cikin kasafin da ake yi.
To, mun gode da wannan ra'ayi na Kamalin Rabi'u daga jihar Kebbi. Kuma bari mu nufi Adamawa. Wa ke kan layi daga Adamawa?
Kana tare da Abdullahi.
To, Mallam Abdullahi, menene ra'ayinka?
Ra'ayina a yau ina kira ga majalisar sarakunan Kano su yi haƙuri su daina irin wannan rikice-rikice da suke. Ni ɗan jihar Kano ne da nake jihar Adama. Amma ban yi ba daɗin irin tashe-tashen hankulan da suke tada a tsakaninsu. Ba mu jin daɗinsa. Su haɗa kansu su zauna lafiya a samu shi gaban ƙasa. Na gode.
To, mu ma mun gode sosai, Mallam Abdullahi daga jihar Adamawa. Kuma yanzu bari mu lula jihar Kaduna. Wa ke kan layi daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Wa ke kan layi?
Hajji Aisha Suleiman, barka da dare. Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
Alhaji Musa, menene ra'ayinka?
To, alhamdulillahi, mu abinda muke nuna wa mutanen jihar Kano mutane ne masu hankali, ko mutane ne masu tunani, ko mutane masu son ci gaba. Yau idan aka ce inda ake jihar Kano, a yadda duk Najeriya ba wata jihar take local government guda 44 sai jihar Kano. Yau idan aka ce misali idan cigaba ya zo ana iya raba Kano kaso uku ko kaso biyu, shin ba dole a samu wani sarki a wani bangare ba? Waɗannan sarakuna tunda suna nan, kuma ma ai tarihi yake bai mai takalshi. Idan muka ɗauka shi wannan sarki su musulmi da sulusu na yanzu, ai Aminu Ado Bayero sarkin Bisu shi ya fara mai biyayya a cikin 'ya'yan sarki na Ado Bayero. To, saboda me irin wannan abubuwan ya zo harka na cigaba a matsayinmu na Kanawa da muke fatan cigaba, yanzu sarkin karaya da aka bashi shin ba zai bada su wani mukamai a sarkin raguwar karaya haka mutumin da aka ba na rano haka wanda aka ba na bitti wannan farka na ci gaba ne da haka muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari shi gwamnatin Kano ya kamata wannan abu dai a san yanda ya kamata amma mu a matsayin mu na Kano wannan harka na sarakunan nan ci gaba ne muna son sarakunan nan ko muna son ci gaban jihar Kano da haka muna fatan Allah ya tabbatar mana da waɗannan sarakuna namu
amin ya rabbi mal alhaji Musa Ngaro daga jihar Kaduna kuma bari mu koma Kebbi wake kan layi daga Kebbi
ina magana da Awalu mai jihar Kaduna
to mala Awalu menene ra'ayinka
ra'ayina ne kira ga jihar Muhammadu Buhari Allah ya taimaka
mala Awalu kana jin mu to da alamu mun samu matsala da wannan layi masu sauraro har yanzu dai layin mu abu ɗaya yake ku kira ku bayyana mana ra'ayinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa kamar kullun dai lambar da za ku kira to da alamun na Adamawa ya ji abin da nake so in faɗa wake kan layi daga Adamawa
Abdullahi
to mallam Abdullahi menene ra'ayinka
ra'ayina da Allah General Muhammadu Buhari ya taimaka mata talakawan Najeriya ga matsalar tsaro. Saboda yanzu ana ɗaukan mutane barkatai. Kuma ana kira ga shugaban ƙasa a ce da wasu ayyuka da matsalar tsaro yanzu.
Ta mu gode sosai da wannan ra'ayi naka kuma muna fata hukumomi da ka miƙa wannan sako gare su sakon zai kai ga kunnensu. Yanzu kuma mun samu kira daga Kwantagora wake kan layi daga Kwantagora
Haji Aisha kira magana da injiniya mai gero muke yi lulu Kwantagora jihar Niger
to barka ka dai injiniya menene ra'ayinka
to ni dai ra'ayi na kamar wai maji ana so a gyara
hello injiniya kana to mun samu matsala da wannan layi kuma mun rasa shi har yanzu dai layin mu abu ɗaya yake ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kuma da alamu mun samu kira daga jihar Niger wake kan layi daga Niger
Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba
to mallam Ibrahim menene ra'ayinka a yau
to ni ra'ayina a bisa ga ainihin shugabannin mu na Najeriya tun daga shugaban kasa har zuwa kansila ya kamata duk abin da za su yi kishin kasarsu ba wai kishin aljihunsu ko 'ya'yansu ko kuma zai kishin raya wata ƙasa cinta daban ba domin saboda Najeriya Allah hore mana arziki bangare daban-daban masu ilimi ne arziki na ƙasa duk akwai shi amma kuma ya kasance su shugabannin mu ba su da kishin gina mana ƙasa da kuma ainihin bunƙasa ainihin tattalin arzikin ƙasa yanda yake tana kama zai sa ƙarfin shi ma ya mora ya ji daɗin abin da ya samu ba don saboda haka shugabannin Najeriya ya kamata su sa kaifin hankali su dawo su daga tunanin da suke yi su zo da wannan tunanin su gina mana ƙasa iya ra'ayina kenan abin da ke so.
Mun gode sosai Mallam Ibrahim yanzu daga Niger kuma bari mu tafi jihar Taraba wake kan layi daga Taraba. Wa alaikum salam.
Sadi Haruna Mada ke Fantaje.
Mallam Sadi mene ne ra'ayinka?
Ra'ayina kan mutane biyu na Niger shugabannin shugabannin sannan jihar Taraba da shugaban masu wa kasa hidima na jihar Taraba shekara mu hudu a yankunan Bantaje Jibo Ibbi Shinkai ba mu da dan bautan kasa ko guda daya ba a tura su da sunan ba tsaro kuma mu ne masu zaman lafiya an hana mu shekara hudu haka yan sanda babu a Bantaje babu a Riginin Doruwa babu a Jibo gabaki danci an hana mu kwata-kwata ba mu san mu magana mun kai kara har sai da aka shan ba hali ba mu yan sanda yanzu girman Bantaje dan sanda kwaya biyu ne Jibo kwaya daya Gindin Doruwa kwaya daya Shedi daya Mahanga daya wannan duk gabaki yan sanda an tara su cikin kokari in ga gansu in da mu ne tashi ko an buge wani a mota su zo su samu kudi su koma
to mun gode da wannan ra'ayi naka da kuma kiran Sadi daga jihar Taraba zamu dakatar da daukar wayoyinku a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake ba ku dama Masararo har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu anan na cewa karfe 5 saura minti 6 ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Kasar Kamaru tana fuskantar matsaloli da shugaban kungiyar kwallon kafa na nahiyar Afirka Ahmad Ahmad a yayin da aka yi wa kasar ta Kamaru alƙawarin cewar za ta hada gasar cin kofin kwallon kafa nahiyar Afirka a shekarar 2021 amma shugabannin suna yi wa kasar ta Kamaru barazana cewar muddin dai idan har kasar tana yin nawa wajen gina filayen kwallon kafa to za su iya mikawa kasar Algeria wannan ne yasa na tambayi masanin sha'anin kwallon kafa Coach Sulemani ko kasar ta Kamaru tana hobasa wajen ganin cewa ta kammala gine-ginen filayen wasannin kuwa
abinda zan ya fada akan wasan kofin Afrika na 2020 da 2021 wanda Kamaru take niyan hadawa ake gani kuma kaman ba za ta kai ba kaman za sake fadawa to abinda zamu ya fada ina da hange guda biyu na farko shine abinda ya kawo jinkiri da aka kwace a hannunsu a wannan lokacin shine kaman su filayen wasan da ake da ba kammala ba a wannan lokacin amma kaga yanzu an samu ci gaba da yawa akan filayen da ake ginawa kaman ka dauki birnin Duwala shi babban wannan filin da an kammala ma a nan Japoma in ka dauki ma shi ma Stade Onispo kaga an kammala to in ka dauki kaman birnin Garwa da su Bafusam su ma an kammala wayannan su filayen in sauran abin da ya sauro ba yawa kaman kamun wannan lokacin wasan zaga masu to babban alubalen da ake samu na filaye shine a garin Yaounde wannan babban shi filin wanda yake daukan sunan shugaban kasa Paul Biya wanda har yanzu an samu jinkiri da yawa akan kammala shi saboda wannan ne mutane suke gani kaman za sake kwacewa a hannun Kamaru a ni kan na da hange guda biyu na farkon hangen shine wannan filin in an samu ma ci gaba don me yasa nace an samu ci gaba ka san shi filin an ba wa kaman wannan masana'antan wanda ake kiranta Piccini na kasan Italy su aka ba wannan ginin wannan filin in to da aka gaba su kammala a wannan lokacin da ake so ba yanzu gwamnatin Kamaru ta kwace a gurin su ta ba wa Majil wanda su kuma a kasan Canada ne su suka gina wannan filin da na Duwala wanda ake kiran shi Stade Onispo
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
gaida Muhammad Awal Garba da takarda labarun wasanni yanzu kafin mu karkare shirin ga Madina ta dawo da labarai a takaice
Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci dala miliyan 34 domin samar da agaji a cikin watanni 4 masu zuwa don ceto mutum akalla 250 a kasar Lesotho waɗanda ke fama da rashin kayan abinci Lesotho dai wata karamar ƙasa ce marar gabar ruwa wadda ke iyaka da wato ƙasar Afrika ta Kudu. An takarar shugaban ƙasar Amurka 7 dake kan gaba a jam'iyyar Democrats sun tafka muhawara da daren jiya Alhamis tare da caccakar shugaba Donald Trump da aka tsige waɗanda suka bayyana a matsayin shugaba mafi rashin da'a a tarihin ƙasar Amurka. Akwai buƙatar mu dawo da martabar ofishin shugaban ƙasa in ji tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden shi kuwa Senator Bernie Sanders wanda shine na biyu a bayan Biden a ƙuri'un ra'ayoyin jama'a da dama ya kira Trump tataccen maƙaryaci wanda ya ci amanar Amurka. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce rashin tsaro da kuma rashin iya kaiwa ga wasu yankunan jamhuriyar demokradiyyar Congo su ne manyan matsalolin da ke ƙara kawo cikas ga yunkurin daƙile cutar Ebola a ƙasar.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai gobe kuma idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da abin ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. Yanzu a madadin Madina Dahiru mai shanu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma bada umarni da injiniyanmu na wannan lokaci Tony Pollack ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya.